chawaziru kukenji mhala.
JP with the vibes.
Akateka la marakso mbabu ya rafada. Amani kama nafada na tadada. Kete tadaya kete maivalida. Kete sinadari kudaba mangeda. Tabarata, yaya alkawarina, kiminerana, kinture magiana, ya kikabana, yankechi agavana, masuya sanki na suna.
Cheke waya akai
ya akai
alkawari ko dai kin sake ne gani gari nazo bi dan magani
magani magani
gari ki nazo in ba hakka bal kafani hasken zuciyata hasken ruhi na jikina rabon hakari na so dauki waya da magana zan miki komai tuna miki sansar kauna.
I'm supported on my vibes, that is love from above. Doesn't matter how we fall, is it heavy? You're asking, I don't know, it's a feeling, it's a beautiful appeal. Doesn't mean you gotta build.
Atata barata, yaya alkawarina, kimbinerana, kinture magiana.